Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shin ma arka fune ummata kiyya kan jalala. Salamtan ciye tangillan saran dufte sina gaji sun ta. Arranta na rabbi ni sin kabe sin jira ta karabbi ni sin kamne. Ta ka wallahi ya ganti to kana e gale. Ta ka wallahi rabbi ni sin kamne wanta da ta. Rabbi ni sin kabe sin jira amma. Video tan na mi argitan share guda wal brand ga guys. Mun je kai sanu. Warri fayya kai san gutu kabban. Alhamdulillah ya azjalati kataba wallahi billahi warri fayya gab rabbi fayya taysan sun du man kamna ismiya kan mamas to bebe